sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 25 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani dan karamin jirgin sama da aka ba da rahoton an sace a Mexico ya sauka a Venezuela kafin ya fadi ya kama da wuta a Guatemala. Korea ta Kudu ta ce shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya ba da hakuri a yau Juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na Korea ta Kudu a kusa da kan iyakar da kasashen biyu ke rikici a kai. Kungiyar kasashen Afirka ta Yamma 15 ko ECOWAS na iya ba da sanarwa a yau Juma'a kan ko za ta dage takunkumin da ta sanya wa Mali.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun Najeriya sun ce sun kai wani farmaki a sansanonin mayakan Boko Haram a yankin Tafkin Chadi sun kuma kashe mayakan da dama. To ko me masana a fannin tsaro ke cewa akan wannan batu?
Yanzu abin da muke kira ga shi shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ga ƴan manuniya ta nuna idan zai dauki mataki akan yin garan bawul a abin da ya shafi hukumomin tsaro to ya kamata ya yi. Idan jan kunne zai yi to a yi jan kunne a bada wani lokaci wanda yake kayyadacce wanda zai tabbatar mana da cewa gwamnatin Muhammadu Buhari ta damu da rayukan ƴan Najeriya da ake salwantarwa.
Dr. Yahuza Ahmed Getsa kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. A arewa maso gabashin Najeriya kuma gwamnatin jihar Borno ce ta gudanar da bikin dashen itatuwa miliyan 1 a jihar don magance matsalar kwararowar hamada da zaizayar kasa. Wasu 'yan jihar sun tofa albarkacin bakin su kamar haka.
Wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata tuntuni a yi amma ba a yi ba sai a wannan lokaci. To muna matuƙar farin ciki musamman ma matsalolin da ake samu na zaizayar kasa a wurare da dama musamman a wannan jiha. To amma ga wannan dashe da aka yi tunda za a ci gaba da yi insha Allah zai kawo abubuwa na ci gaba sannan zai kuma kawar da wannan ainihin zaizaya da yake faruwa a cikin wannan jiha ta mu.
Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan jawabin da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya yi a taron Majalisar Dinkin Duniya na bana, inda ya yi bayani akan shirin zaben kasar da ke tafi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani dan karamin jirgin sama da aka ba da rahoton an sace a Mexico ya sauka a Venezuela kafin ya fadi ya kama da wuta a Guatemala. An gano miyagun kwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya fadi. Masu gabatar da kara a Guatemala sun ce akalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya fadi a ranar Larabar da ta gabata a wani dan boyayyen filin jirgin sama. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Mexico ta ce barayi uku suka tashi da jirgin bayan sun samu izinin bude shi bayan da suka gabatar da kansu a matsayin bakanikan da suka zo yin gwaje-gwaje da atisaye da jirgin na tabbatar da lafiyarsa. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bada rahoton cewa Guatemala ta kwace sama da jirage 50 a bara akan zargin safarar kwayoyi. Korea ta Kudu ta ce shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un ya ba da hakuri a yau Juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na Korea ta Kudu a kusa da kan iyakar da kasashen biyu ke rikici a kai. A jiya Alhamis, sojojin Korea ta Kudu sun zargi sojojin Korea ta Arewa da harbi jami'in wanda Korea ta Kudu ta yi imanin cewa yana kokarin sauya shikani zuwa Arewa. A cewar wata sanarwa da ofishin shugaban Koriya ta Kudu ya fitar, Kim ya yi nadama kwarai a kan lamarin. Sanarwar ta ce kashe jami'in abin takaici ne kuma abin da bai kamata ya faru ba. Mutumin mai shekaru 47 ya bata ne a ranar Litinin din da ta gabata a kan jirgin ruwan sintirinsa da ke da tazarar kilomita 10 a kudu da iyakar kasashen biyu. Jami'an Koriya ta Kudu na kyautata zaton mutumin wanda rahotanni ke cewa yayi ta fama da bashi da sauran batutuwan da suka shafe shi yayi kokarin tserewa ne bayan da sojojin Koriya ta Arewa suka tsare shi a cikin tekun suka yi masa tambayoyi kafin su harbe shi har lahira bayan nan suka watsa masa fetur kafin su cinna masa wuta Kungiyar kasashen Afirka ta Yamma 15 ko ECOWAS na iya bada sanarwa a yau Juma'a kan ko za ta dage takunkumin da ta sanya wa Mali. A yau Juma'a za a rantsar da shugaban kasar Mali na rikon kwarya ba Ndawu a Bamako babban birnin kasar na wa'adin watanni 18. A jajiberen bikin rantsarwar Ndawu ya gana da tsohon shugaban Najeriya kuma mai shiga tsakani na ECOWAS wato Goodluck Jonathan. Jonathan yace ECOWAS ka iya bada sanarwa a yau Juma'a ko na dan a hukumance sun cika da sharuɗan kungiyar dan dage takunkumin. Jonathan ya fadawa manema labarai a ranar Laraba cewa sojojin da ke bisa mulki yanzu suna yin aiki daidai da buƙatar shugabannin ECOWAS. Yace za a iya dage takunkumin da aka kakaba wa Mali bayan bikin rantsar da shi a ranar Juma'a. Ndawu shine shugaban mulkin sojan da ya karbi ikon kasar bayan hamfarar da shugaba Babakar Ibrahim Keita.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar yanzu kuma zamu leka bangaren rahotanninmu. Biyo bayan kisan babban komanda a rundunar tsaron Najeriya, Kanar Dahir Bako da mayakan Boko Haram suka yi a kwanan nan. Helikwatar tsaron Najeriya ta ce dakaranta sun daidaita wasu sansanonin mayakan Boko Haram a yankin tafkin Chadi tare da kisan 'yan ta'addan da dama, ciki har da manyan kwamandojinsu guda biyar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Yan kwanaki da kisan gilla da mayakan Boko Haram suka yi wa kwamandan sojoji Kanar Dahir Bako a wani yunkuri mai kama da irin na daukar fansa. Sojojin Najeriya na can na ta yin diremikiya a sansanonin 'yan ta'addan Boko Haram. Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ya min karin bayani.
Wato rundunar Operation Lafiya Dole ta samu nasarar kakkashe waɗansu kwamandoji na 'yan Boko Haram da 'yan ISWAP a garin Malam Faturi da kuma tsibirin da ke wajen Lake Chad. An samu wato fatattakan waɗannan kwamandoji da kakkashe waɗansu daga cikinsu ne a wuraren da suka hada da tumbin Gini da tumbin Kayamu da tumbin Kaza da tumbin Fulani da sauransu dai na wajen ɓangaren Kukalo ka gamanta jihar Borno. Haka zalika kuma a wannan farmaki da aka kai an kashe waɗansu daga cikin kwamandojin su 'yan Boko Haram da ISWAP wanda suka hada da kamar wato Abu Usman Alhaji Shatima da Madu Mainok da Abubakar Gana, Abu Sumayya da Amir Ta'am da kuma Amir Quraish. Wato wannan gagarumin nasarar da aka samu abu ne wanda za a ci gaba da gaggauta yin shi saboda a samu a kawo ƙarshen wannan maharan nan na Boko Haram da ISWAP.
A cewar Major General Junaidu Sani Bindawa da ke zama tsohon babban komanda a rundunar yaki da Boko Haram, wannan yaki akwai bukatar a yi shi a kare.
Ya kamata a ƙara azama su kuma waɗannan kwamandoji shin da ba a canza su ba su ƙara neman dubaru da kuma su ƙara azama su ma a yi wannan yaki a gama. Saboda kullum in aka ce za a ja yakin nan fa rayuka ne na bayan Allah ke salwanta. Saboda haka ina ganin lokaci ya yi da wallahi dole da gwamnati da kuma su kwamandoji na rundunoni da na sama da na ƙasa ɗin a ƙara azama, ƙara rage bambancin wani abu tsakaninsu a yi wannan yaƙi a yi ta ya ƙari.
Shi kuwa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso na mai cewa akwai ƙarin matakai da ya kamata ɗauka.
Muna yaba wa sojojin hukumar sojojin Najeriya da cewar ta nuna mana ashe dama tana da damar ta yi. To saboda haka yanzu abin da muke kira ga shi shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ga 'yan manuniya ta nuna idan zai ɗauki mataki akan yin garan bawul a abin da ya shafi hukumomin tsaro kamar yadda jama'a kasa suka dade suna magana to ya kamata yayi. Idan jan kunne zai yi to a yi jan kunne a bada wani lokaci wanda yake kayyadajje wanda zai tabbatar mana da cewar gwamnatin Muhammadu Buhari ta damu da rayukan 'yan Najeriya da ake salwantarwa.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mai na kaina da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Kasar Brazil za ta rage bikin faretin shekara-shekara na Carnival na watan Fabrairu bizuwa a karo na farko a cikin karni saboda yakin da kasar ke ci gaba da yi da cutar coronavirus. Kungiyar makarantun koyar rawar samba Leisa ta ba da sanarwar a daren jiya Alhamis cewar yaduwar cutar coronavirus ta sa ba zai yi a gudanar da faretin da al'amuran cikin kwanciyar hankali ba. Waɗanda kan samar da kuɗi ga akasarin masu yi. Hohe Kastanhia shugaban Leisa bai bayar da wata sabuwar ranar da za a yi faretin ba, amma ya ce hakan zai dogara ne akan samun rigakafi da kuma idan za a yi rigakafin. Brazil ce kan gaba a yawan masu kamuwa da cutar corona a Latin America da mutane sama da miliyan 4,600, sannan kusan mutane 140,000 ne suka mutu. Margayiya mai shari'a a kotun kolin Amurka Ruth Bader Ginsburg za ta kasance mace ta farko da aka fara kwantar da gawarta a cikin majalisar dokokin tarayya Amurka ta Capitol Hill lokacin da aka kai gawar da safiyar yau Juma'a. Ana gudanar da wani keɓaɓɓen biki tare da iyalanta da kuma bakin da aka gayyata a yau Juma'a a babban ɗakin taron na Capitol Sanctuary Hall, inda aka ajiye akwatin gawarta akan wani katako wanda aka gina don akwatin gawar shugaba Abraham Lincoln bayan da aka kashe shi a shekarar 1865. Ana sa ran dan takarar shugaban kasa na Democrat Joe Biden da matarsa Jill za su halarci bikin karramawar. Barkewar cutar coronavirus ta janyo takaita yawan mutanen da aka gayyata zuwa bikin. An dakatar da dan majalisar dokokin Argentina Juan Emilio Ameri saboda rashin da'a a ranar Alhamis bayan da aka kama shi yana shafa matarsa a yayin zaman majalisar ta yanar gizo. A yayin yada wata muhawara kan wata doka, an ga Ameri na jam'iyyar Peronist ne mulki yana kwabe rigar matarsa. An ba da rahoton cewa Ameri ya fadawa gidan rediyon Convos de Buenos Aires cewa ya ji kunya matuƙa game da lamarin kuma ba shi da masaniyar cewa lokacin da abin ya faru internet din da ya hada shi da majalisar dokoki ya ci gaba da aiki. A yayin tattaunawar Aneri ya ce ya kusanci matar shi ne saboda an yi mata da shan mama ba da jimawa ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Don tunkarar matsalar zaizayar kasa da kwararowar hamada, gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da shirin dasa itatuwa a jihar, shirin da akan dole aka dakatar da shi tun shekaru 10 da suka gabata sakamakon matsalar tabarbarewar tsaro a yankin. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Gwamnatin jihar Borno ta kaddamar da bikin dashin itatuwa miliyan 1 don magance matsalan zaizayar kasa da kwararowar hamada. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulumi da ya kaddamar da wannan biki a cikin jami'ar Maiduguri mallakan gwamnatin jiha, yace an shafe shekaru fiye da 10 ba gudanar da irin wannan dashin itatuwa a jihar sakamakon matsalan tabarbarewar tsaro da ake fama da shi a jihar.
It's very much necessary as a bilateral pressure from desertification, deforestation, soil erosion, coupled with poverty and insecurity have destroyed trees.
Yace wannan bikin da shin itatuwa ya zama dole idan aka lura da matsalolin da ake fuskanta na sabuwar matsalar zaizayar kasa da kwararowar hamada da ma gurbacewar muhalli hada da matsalar talauci da kuma tabarbarewar tsaro da aka fuskanta duk sun taimaka wajen rage itatuwa a wannan jiha.
It is very apparent that human activities like bush burning, illegal tree planting has continuously put pressure.
Yace kamar yadda aka sani matsalan kona daji da saran itatuwa ba bisa ka'ida ba shine suke ci gaba da haifar mana da waɗannan matsalolin da muke fuskanta, wannan mana iya haifar da matsalan karancin abinci.
Borno state is among the front line states facing the desertification challenge in Nigeria.
Yace jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalan zaizayar ƙasa, ke sa gwamnatin ta yi yunƙuri don ganin cewa an magance wannan matsala da ma kare gurɓacewar muhallin al'ummarmu. Yace gwamnatin ta kuma samar da wani hanya na magance matsalan sare-saren itatuwa a daji, musamman wajen samar da iskan gas ɗin girki ga al'umma don rage saran irin waɗannan itatuwa. Alhaji Madu Bubu Lamad Kade shine kwamishinan ma'aikatan muhalli na jihar Borno.
This problem was first aggravated by some man-made activities like felling of live trees for commercial purposes.
Yace wannan matsala dai mafi yawan shi mutane ne suka haifar da shi, musamman wajen sarar itatuwa masu rai da akan yi amfani da shi wajen girki don kuma saidawa. Yace zakan wannan sun za ta dauki mataki a duk wanda aka kama na sarar itatuwa ba bisa ka'ida ba. To koyi al'umman jihar Borno suka ji da wannan sabon shiri na dashin itatuwa a jihar ne bayan shekaru 10.
Sunana Kolomi Dala. Cin gaba ne na al'umman Borno dan ka lura daga nan har zuwa irin su Mangono da garuruwan da dai mutane suke sun dade a wajen su Mangono su kukawa da zuran ka kama hanya wajen kilomita 100 da wani abu zaka ga bishoyi zaka iya kirgawa duk an riga an yanke dan mutane sun ta amfani da wannan itacen su rinka dafa abincin su da wayansu abubuwa kuma daban da kasa nama da wani abubuwan da yake bukatan amfani da wannan itacen su.
Sunana Abdullahi Umar. Wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ya kamata tuntuni ayi amma ba ayi ba sai a wannan lokaci. To muna matukar farin ciki musamman ma matsalolin da ake samu na zaizayen kasa a gurare da dama musamman a wannan jiha. To amma ga wannan dashe da aka yi tunda za a ci gaba dai insha Allah zai kawo abubuwa na ci gaba sannan zai kuma kawar da wannan aini zaizaya da yake faruwa a cikin wannan jiha tamu.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu da sake bijiro da batun dashin itatuwa bayan shekaru 10 da aka dakata sakamakon matsalan tsaro. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda. A taron Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara, shugaban Ghana Nana Akufo Addo ya bayyana cewa an samu ci gaba a yadda aka gudanar da zaben da aka yi a baya, a yayin da kasar ke shirin gudanar da babban zaben ta a watan Disamba. Da yake bayani a wani zaman taron majalisar ta yanar gizo, ya jaddadawa mahalarta taron cewa za a yi babban zaben kasar a cikin lumana. Wakilin Muryar Amurka Redwan Abbas na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Yace kasar Ghana za ta kare mutuncinta a matsayin kasa mai dauriya da marhaban lalle da demokradiya, yana mai fadan cewa sai duniya baki daya ta yi koyi da Ghana.
Like everything else in our world today, even the political has been affected by the pandemic, and we cannot campaign for votes in the style to which we are accustomed. We're having to
Oh my a duniya nan tamu yau har siyasan mu cutar COVID-19 ta addabe ta kuma ba mu iya yin gangamin siyasa a yadda muka saba yin sa. Yana su muke dogara akan fasahar zamani wurin samun hanyar yada sakonnin mu a zamanin nan na COVID-19. Wani abin fariya ne a gare ni. Da irin wahalar da ke tare da shirya zaɓe yayin da wannan cuta ta yi kamari, na iya bayyana cewar duk yan Ghana sun amince a yi aiki tare yadda zaben zai zama na gaskiya wadda babu tsangwama cikin limana kariya kuma mai sahihanci. Wannan zai zama zaɓe na cikin takwas tun da muka waiwayi mulkin doka a jamhuriyarmu da kudu a
1992.
Shugaba Akufo-Addo ya kara da cewar muna sane sosai da irin mutunci da Ghana ta sayi wa kanta a matsayin kasa mai dauriyar biye wa turbar demokradiya, kuma mun kuduri duk aniyar lallabawa mu kuma daukaka shi. Babban abin da kowane ɗayan mu yake bege shi ne shirin Ghana da ke nufatar zamanta kowane fage na rayuwar mu kawo wadata cikin rayuwa. Ba ni da shakku ko kankani cewa a ƙarshen zaɓen za mu yi fariya da kanmu, kuma Afirka za ta yi fariya da mu, har duniya baki ɗaya ba za ta rabu da koyi da mu ba. A matsayin shugaban kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS, takaice shugaba Akufo-Addo ya yi kira ga sauran mambobi su bayar da goyon bayansu akan daidaita sha'anin siyasar ƙasar Mali.
The chairperson of the Economic Community of West African States, ECOWAS. I say that one immediate test confronting the community is the...
A matsayina na magagudjeran kungiyar ECOWAS, ina jin wani aikin gaggawa da ke gaban kungiyar shine halin siyasa a kasar Mali bayan juyin mulkin da ya hambare shugaba Ibrahim Boubacar Keita daga kujerarsa, wanda ya kara munana a dalilin tsangwama daga 'yan ta'adda da 'yan awa kwari da sha'awar sukurin zub da jini waɗanda ke riƙe da ɓangare mai girma a ƙasar da wani sashi na nahiyar ta Sahel. Don haka ya zama wajibi ga Majalisar Ɗinkin Duniya da duk ƙasashe mambobi su baya da tasu gudunmawa ga ƙoƙari da ƙungiyar ECOWAS ke yi ta maido da hali mai nagarta a ƙasar Mali ya taimaka mana mu ci ƙarfin ƙaimin ta'addanci ɗin nan. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Ƙasashen duniya ke ci gaba da ɗaukan matakan daƙi da yaɗuwar cutar coronavirus. Wani mataki da ƙwararru da dama suka yi ittifaki a kan shi ne takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuƙa wajen daƙile bazuwar cutar a tsakanin al'umma. Sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanikayi, musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullun da sauran jama'a. Wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye, domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa. Dalilin kenan da yasa wata ƙwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum. Yau kan wannan batun shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari akai. Sunana Mahmud Lalu. Brenda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a Jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke, bata yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz, wacce aka haifa da lalurar kurumta, ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To kamar Shat, sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta, kuma suna fuskantar irin wannan matsala tata.
Communication
ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama, kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba. Kwatsam sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya, wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da Amurka ke amfani da shi.
To hakan yasa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matuƙar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye, saboda fuskokin masu kantunan duk a rufe suke.
Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna, idan suka fahimci cewa mutum baya gane maganarsu, sai su yi amfani da basirarsu su zama masu haƙuri. Sai tunanin menene yasa mutum baya fahimtar maganar su.
Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma. Ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman wanda zai bada damar a riƙa ganin bakin mutum. Wannan shine takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. Shekaru da dama da suka gabata McIntosh ta yi tunanin kirkirarsa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa.
Abin da ya kama daga masu jinya, likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina, dukkansu sun saka kayan tiyata ciki har da abin rufe fuska. Hakan ya hana ni samun damar karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa.
To yar kofar da aka bari a jikin takunkumin, wacce za a iya hangen bakin mutum, kan ba da damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu. Babban abin lura a nan shine asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska, kuma tun gabanin ɓarkewar wannan annoba bebaye kan fuskanci ƙalubalen fahimtar likitoci, amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura.
Za a iya kwashe kwanaki, makonni ko ma watanni, jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba, saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska. Wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su.
To alƙaliman da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi 5 na adadin al'ummar duniya
wato kusan mutum miliyan 466 na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta, kuma za a iya amfana matuƙa da takunkumin rufe fuskan, wanda zai ba da damar a riƙa ganin labba da fuskokin mutane. Masauri da aka nemi kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Maxim Moskalkov da Julie Letters Gresham, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara wani makon idan Allah ya kai mu.
Cuma dalla a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Assalamu alaikum. Ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawo Girgir, ya ce salam biyoyin Hausa, mama goyon bayan yajin aikin da kungiyar kwadugo ke shirin shiga a Najeriya, domin dai al'ummar ƙasa za su shiga cikin wahala fiye da wadda ake ciki yanzu. To amma ya zama dole gwamnatin tarayya ta yi abin da ya dace kan batun ƙarin kuɗin mai da na wutar lantarki. Sako na gaba ya fito daga Yusuf Bazuka Mele da Gwalalo, jihar Bauchi, ya ce muna kira ga gwamnatin Najeriya ta duba halin da talakawa suke ciki na yunwa da fatara ga rashin aikin yi ga matasa. Da fatan gwamnatin Buhari za ta farka daga barcin da take yi. Shi ku sako daga Shehu da Murjau, ya ce yayin da hankali ya karkata yanzu a kan zaben sabon sarkin Zazzau, muna fatan Allah ya baiwa mai rabo sa'a. Shi kuma margayi da Shehu Idris, Allah ya ji kansa ya sa ya huta, amin. Sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Burjau, ya ce biliyan 75 da gwamnatin Najeriya ta ware don taimaka wa masu sana'o'i da cutar COVID-19 ta haddasa wa asara, Allah ya sa su kai ga waɗanda aka yi domin su, domin wani lokaci rijiya kan ba da ruwa guga ta hana. Don haka za mu so shugaba Buhari ya sa ido sosai don ganin kuɗin sun isa hannun waɗanda ya yi domin su. Sai sako daga Mahmudu Salihu Gauranan Moda, jihar Zamfara, ya ce matakaddar jihar Legas da ke zama cibiyar coronavirus a Najeriya za ta iya buɗe makarantunta domin ɗalibai su koma a ci gaba da karatu. Kuni a ganina babu wani dalili da zai sa sauran jihohi da ma gwamnatin tarayya su ci gaba da barin makarantunsu a rufe, ya kamata su ma su hanzarta buɗe su. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Babu Mato Miyaduwa, ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Yau na shigo ne domin mika sakon gaisuwar ta'aziyya ta zuwa ga iyalai da 'yan uwa da rundunar sojar ƙasarmu Najeriya da ma al'ummar ƙasa baki ɗaya bisa babban rashin da aka yi na hajjikin soja, wato Kanal Bako, wanda ya rasa ransa a sakamakon kare al'ummar ƙasarsa. Muna fatan gwamnatin ƙasarmu Najeriya za ta ɗauki mataki na kula da iyalansa. To mun gode, sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na email, wato hausa-service@voanews.com.
Madalla, yanzu kuma ga zara fage ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Jami'an sufurin jirgin sama sun ce wani ɗan ƙaramin jirgin sama da aka ba da rahoton an sace a Mexico ya sauka a Venezuela kafin ya faɗi ya kama da wuta a Guatemala. An gano miyagun ƙwayoyi da wasu makamai a wurin da jirgin ya faɗi. Masu gabatar da ƙara a Guatemala sun ce aƙalla gawarwaki biyu aka samu a wurin da jirgin ya faɗi a ranar Larabar da ta gabata. Koriya ta Kudu ta ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bada haƙuri a yau Juma'a bayan kisan wani jami'in farar hula na Koriya ta Kudu a kusa da kan iyakar da ƙasashen biyu ke rikici a kai. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta Yamma 15 ko ECOWAS na iya bada sanarwa a yau Juma'a kan ko za ta ɗage takunkumin da ta sanya wa Mali. A yau Juma'a za a rantsar da shugaban ƙasar Mali na riƙon ƙwarya ba Ndawu a Bamako, babban birnin ƙasar, na wa'adin watanni 18. A jajiberin bikin rantsarwar, Ndawu ya gana da tsohon shugaban Najeriya kuma mai shiga tsakani na ECOWAS, wato Goodluck Jonathan. Jonathan ya ce ECOWAS ka iya bada sanarwa a yau Juma'a ko naɗe-naɗen a hukumance sun cika da sharuɗan ƙungiyar don ɗage takunkumin. Ƙasar Brazil za ta rage bikin faretin shekara-shekara na Carnival na watan Fabrairu bizuwa a karo na farko a cikin ƙarni saboda yakin da ƙasar ke ci gaba da yi da cutar coronavirus.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta karanto labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.